Rikicin ya so barkewa ne lokacin da mai martaba sarkin Buhari ke tsaka da hawan sallah al'amarin da ba dan matakin gaggawa da ministan Abuja ya dauka ba da al'amarin yarin chabe Alhaji Abubakar Sani shine kakakin ministan na Abuja
kamar yadda ka sani a watan December bara a lokacin da ake bukukuwan Christmas ne aka samu rashin jituwa a garin na Buhari inda har kai ga rasa rayukan mutum da ya zo a biyu to wannan al'amari ne ma hukumar binin tarayya dadi ba kuma a wannan lokaci ne mai girma ministan Abuja ya ba da umarnin da kafa dokar hana fita daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe to bayan an nazari kuma an duba irin cigaban da aka samu wajen samar da zaman lafiya sai aka daga abun zuwa daga yana aiki daga karfe 10 na dare zuwa karfe 10 na safe har zuwa wannan lokaci inda ake bukukuwan hawan doshi na sallah jiya labarai suka nuna cewa wasu ƴan zauna gari banza sun nemi su tada hankalin mazauna wannan garin to ganin haka da kuma irin burin da shine gidan ministan yake da shi na tabbatar da cewa an kare rayuka da kuma dukiyoyin jama'a yasa jami'an tsaro maza-maza suka tashi wannan tashin hankali sannan kuma don a ci gaba da tabbatar da cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma fahimtar juna a wannan gari na Buhari yanzu an sake mai da wannan dokar hana fita zai ci gaba da aiki daga karfe 6 na yamma zuwa karfe 6 na safe tun daga Lahadin yau har kuma sai lokacin da aka tabbatar da cewa al'umma wannan gari ya daukar duka abubuwan da suke shiga tsakaninsu na rashin fahimtar juna.
Rikicin na Buhari wanda yake cinyewa na ci gaba da jan hankalin masu sharhi kan al'amuran birnin irin su Alhaji Sani Ibrahim Gamko.
A wannan rikici na sarauta da yake addabar garin Buhari abu ne wanda dukkan mutumin da ya san mutuncin kansa ba zai ji daɗi ba. Amma idan ka ga da mutane suke zo na garin ma dardar abin ya gwada maka cewa kwanci hankali a garin Buhari magana ta gaskiya ba garin Buhari gari ne da hada kwaro ya hada gwarawa sunan kuma kabilu duka da yawa suke zauna a wannan wurare kuma cikin ikon Allah lokacin da shi tsohon sarki yake zauna a wannan sarki sarautar nan ba ya cika samun wannan tashin hankali ba kuma gaskiya ba sai bayan Allah ya masa wafati saboda haka ina kira ga babban murya musamman ga shi ministan Abuja da yake sauri ya hanga daukan mataki akan wannan matsala take faruwa a garin Buhari na rikicin sarauta
A fadar sarkin na Buhari na iske mai martaba sarki ya canza da ado ana wasan sallah Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Buhari Abuja Nigeria